الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فركمنا غباتر دا صحيح يرغوديا دا دكا وندنجي نيبو zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya hada mu a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majlisi namu mai albarka wanda muka yi masa suna muntadal mutaaddibin a yau muna 12 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 11 ga watan 6 shekara ta 2022 don haka insha Allah ta'ala ɗan uwa kamar yadda muka tattauna muka ga wani littafi ne kamata a ce a farko mun gabatar da shi to kasancewar da yawa daga cikin yan uwa muna da buƙatar fahimtar shi wannan littafi saboda abin da ya kunsa na luga lalle kalla ne wato wata kalima daga cikin kalimomi na Alƙur'ani ka neme ta a cikin wannan littafi ka rasa dan haka makasudin karanta wannan littafi da kokarin fahimtar shi shine dan mu gane mu fahimci littafin Allah subhanahu wataala da sunnar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a can shekaru da suka gabata 2008 mun yi wannan littafi tare da ƴan uwa a wancan majlisi namu na Darul Hadith to duk da cewa a lokacin nan ba mu yi tsammani cewa wannan darasi zai yadu dan ba haka ba mu ba da himma a wajen sajjala shi kamar yadda ya dace galibi dai a cikin kasakasai ne masu zuri akai to wani lokaci zaka ga darasi an dauko ya dan yanke kamar yadda wani dan uwa malam Sadisu yayi kokarin kai su Najeriya a nan Kano wani dan uwa ya hada su ya dora su kan memory to dan haka insha Allah ta'ala shine kenan zamu faru da wannan littafi kuma dukkan wasu littattafai waɗanda suke na loga insha Allah na waƙe-waƙen nan da sauransu insha Allah za su biyo baya fatan da muke dai Allah subhanahu wataala yayi mana jagoranci duk da cewa a farko ba mu gabatar da kanmu da kuma garinmu kamar yadda da yawa daga cikin ƴan uwa ƴan Najeriya waɗanda muka zauna da su a jami'a irin su Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da sauransu dan kusan wannan littafi sai da muka yi makama 40 duk ranar da ba a karatu Alhamis da Juma'a a nan daki na muke haduwa muke murajiyar wannan littafi tare da sauran ƴan uwa kuma wallahi abinda zai baka ya kayatarwa idan ka dauki irin ƴan uwa ƴan mali zaka ga da yaran su suna karanta waɗannan littattafai da ƴan uwa irin su ƴan Cote d'Ivoire duka mun hada daki ɗaya da su suma akwai lokacin da suke haduwa domin karanta wannan littafi to dan haka kenan dai kar a manta majlisin sunan shi muntadal mutaaddibin wanda ke nan birnin Zandar ko mu ce da magaran jamhuriyatun Niger to insha Allah ta'ala kenan sai mu fara قال الشيخ الإمام أبو محمد القاسم بن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري البصري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الجقاء، ونعوذ بك من شرة اللسان وفضول الحبر، كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر، ونستكفي بك الافتنان بإبراء المادح وإقضاء المسامح، كما نستكفي بك الانتصاب لإذراء القادح وهتك الفاضح، ونستغفرك من سوك الشهوات إلى سوك الشبهات، كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى خلل الخديئات، ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى الرشد، وقلبا متقلبا مع الحق، ولسانا متحليا بالصدق، ونطقا مؤيدا بالحجة، وإصابة بائدة عن الزيق، وإصابة بائدة عن الزيق، وعزيمة قاهرة هوى النفس، وبصيرة ندرك بها إرفان القدر، وأن تسعدنا بالهداية إلى الدراية، وتعبدنا بالإعانة على الإبانة، وتعصمنا من الغواية في الرواية، وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة، حتى نأمن حصائد الألسنة، ونكفى قوائل الزخرفة، فلا نرد مورد معثمة، ولا نكف موقف مندمة، ولا نرهق بتبعة ولا معتبة، ولا نلجأ إلى معذرة عن باذرة. اللهم فحقق لنا هذه المنية، وأنلنا هذه البغية، ولا تضهنا عن ذلك السابق، ولا تجعلنا مضغة للماضي، فقد مددنا إليك يد المسألة، وبخأنا بالاستكانة لك والمسكنة، واستنزلنا كرمك الجم، ومنك الذي عم، بدراءة الطلب وبضاءة العمل، ثم بالتوصل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين، فقلت وأنت أصدق القائلين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. اللهم فصل عليه وعلى آله الهادين، وأصحابه الذين شادوا الدين، وجعلنا لهديه وهديهم متبئين، وانفعنا بمحبته ومحبتهم أجمعين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مالم الله يجيك أنسى ناقدا بايان فترسى. بسم الله الرحمن الرحيم. فرقو مالن ياني متي مكو دا آغجي دا الله سبحانه وتعالى دومين شما غورنسا جمدا ولا فوانا للتاشي شيني يكي فتا يكي شوا. اللهم يا أبنجيهم يا أبن بوترم دايا دايا واندا بامو دوانا أبن بوتاو سا چنچنتا دا تسكيا أسما كو أكسا إمبان داكي. إنا نحمدوكا لليمو منا يبنكا منا جنجنا مكا منا غودي مكا على ما علمت من البيان أبسا أبن دا كسنر دمو نبينر معنا وألهمت حكنا أبسا أبن دا كغانر دمو من التبيان na fahimtar ma'ana. Lafazin Allahumma suna ne wanda mimun mai shadda a ƙarshensa ta kebance shi da kiran Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma ya zama wajibi a datun nida, ko mu ce harafi na kira, a shafe shi a farko. Me yasa? Saboda wasu al'amurra guda biyu. Al'amari na farko, mimun inda aka zo da ita mai shadda a ƙarshen wannan suna ita ce madadin harfi na kira. An gane ko? Domin Allahumma asali Allahu ne, kenan maimakon ya Allahu, yakin sai aka shafe ta, aka canza ta, aka maida ta mimun mai shadda a ƙarshen suna. Saboda ƙa'ida shi albadil da al-mubdal minhu ba sa haduwa, canji da wanda aka canza ba sa haduwa a lokaci, dole kenan ɗaya gushe. Sannan abu na biyu, ka'ida shi lamu ta'rif adatun nida ba ta biyar shi, sai a lafazi ɗaya-ɗaya shi ne lafazul jalala ya Allahu, amma in ban da shi lafa wannan adatun nida ba ta biyar, wato wannan lamu ta'rif ba ta adatun nida ba ta biyar lamu ta'rif. To shi wannan lafazi na Allahumma ya zo a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda a cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta'ala ke faɗa qulillahumma malikal mulki, sannan suratul Ma'ida qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina, wa iza qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik da'awahum fiha subhanaka Allahum wa tahiyyatuhum fiha salam, qulillahumma fa'iras samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaktalifun. To shine yace inna nahmaduka, lalle mu muna yabanka, muna jinjina maka, muna gode maka, alama allamta min albayan, abisa abinda ka sanar da mu na bayyanar da ma'ana. Shi lafazin nahmaduka an ciro shi ne daga lafazin alhamd, kamar yadda suke faɗa hamida yahmadu hamdan. Idan aka ce alhamd, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake faɗa, haka nan almajirinsa Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Bada'i'ul Fawaid yake cewa lafazin alhamdu shine zikru mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi, ambata kyawawan sifofi na abin yabo tare da kaunarsa da girmama shi. An gane ko? Zikru mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi, ambata kyawawan sifofi na abin yabo tare da kaunarsa da girmama shi. To menene sabanin alhamd? Sabanin shi shine almadhu. Idan aka ce almadhu shine ambata kyawawan sifofi na abin zugawa amma ba tare da su da kauna ba, kenan bi ikhtilafil madhi fa innahu mujarradun an zalik, shi babu so babu girmamawa a cikinsa, kamar yadda mutum zai zo yayi ta ziga ka, yayi ta ziga ka, amma ba dan yana wani kimanta ka, yana darjanta ka, ko kuma yana kaunar ka, kenan. Dan haka shi bambancin su, shi lafazin alhamd yana kunshe da alhub da at-ta'zim, amma shi lafazin almadhu kenan mujarrad ne an zalika. Tare da cewa akwai bambanci tsakanin lafazin alhamdu da ash-shukr, shi lafazin alhamd ya kunu ala al-in'am, a bisa wata ni'ima da aka jaddada maka. An gane ko? Ala lafazin alhamd yana kasancewa kenan ala al-in'am wa ala ghairihi, akan ni'ima da aka jaddada ma ko wani abu wanda yake maimakon haka. Dan haka zaka ji larabawa suna faɗa, suna cewa hamidtuhu ala alaihi, ina yabansa ina gode masa akan ni'imomin da ya jaddada mu. Hamituhu ala shaja'atihi, ina yabansa akan sadaukantakarsa da kokarinsa. Amma shi lafazin ashukur shi yana kasiya ke banta ne da al'in'am. Wa amma shukuru fa innahu yakunu ala in'am faqat, dan haka suke cewa shakartuhu ala in'amihi. Amma ai ba sa fada su Larabawa su ce shakartuhu ala shaja'atihi. An gane ko shakartuhu ala shaja'atihi ba sa fadar haka, sai dai a ce shakartuhu ala in'amihi, saboda shi lafazin ashukur ya keɓanta ne da ni'ima. Shi ko lafazin alhamd bai keɓanta ba da ni'ima, wani haka ma kenan hamituhu ala in'amihi, hamituhu ala shaja'atihi, kamar yadda muka yi misali. To inda suke bambanta huska ta biyu, shi lafazin alhamd yakunu bil lisani faqat, yakunu bil lisan faqat. Amma shukuru fa innahu yakunu bil lisani wal qalbi wal jawari. Kenan kaga anan lafazin ashukur kenan a am minal hamd, kamar yadda wato suke fada, kamar yadda wani mawaki yake fada, yake cewa afadatkumun na'ama'u minni thalathatan yadi wa lisani wad damiral muhajjaba. Afadatkumun na'ama'u minni thalathatan, kyautukan da kuka mun sun fa'idantar muku abubuwa uku game da ni. Abu na farko yadi, an gane ko hannuna dole ya aikata. Abu na biyu wani sani ya ce da harshe na. Abu na uku wadda niran muhajjaba, wato da zuciya wadda take shamakance a cikin kirjina. To don haka ai can da Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Don haka ashukur malamai suka ce yana da rukunai uku, abubuwa uku sai sun haɗu, sannan godiya take tabbata. Abu na farko shine zuciyarka ta kudirce duk abin da ke tare da kai na ni'ima, ka same shi ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, ba wani wayanka bane, ba wani karfinka bane, ba wata dubararka bane. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah. Abu na biyu, harshenka ya furta, ka bada labari cewa Allah ya jaddada maka ni'ima. Kama qala ta'ala, wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith. Na uku, sannan gabbanka su aikata, ka ƙara matsa lamba akan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a, abubuwan da ya shar'anta maka ne ka kwatanta abin da ya hane ka ka hannu. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, i'malu ala dawuda shukura. Kaga kenan in muka dauki wa ma bikum min ni'imati fa min Allah, kenan matsayin wad damiral muhajjaba. Idan muka dauki wa lisani da yace, kenan wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith. Na uku da yace yadi, kenan i'malu ala dauda shukra. To shine yace alama allamta min al bayani, a bisa abinda ka sanar da mu na bayani. Idan aka ce bayani shine fito da ma'ana fili, wanda wannan kuma yana daga cikin baiwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake banci dan adam. Dan adam shi kadai ne yake da abinda zai bayyana abinda ke cikin zuciyarsa, yace kaza nake ne. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dan adam shi kadai ne Allah yake banta da ya bayyana abinda yake cikin zuciyarsa, yace kaza nake so, ko kaza nake bukata, ko kuma bana bukatar kaza. Wanda kuma Allah ya hore masa alatayn, waɗanda su ne suke ba shi dama game da bayyana abinda yake cikin zuciyarsa, su ne waɗannan dumbarin baki da nishi da harshe. Kama qala ta'ala a can cikin suratul balad, wa Ubangiji ta'ala yake cewa alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, wa lisanan wa shafatayn. To shine sai ya ce wa alhamta, hakanan a bisa abinda ka ganar da mu. Lafazin alhamta an ciro shi ne daga ilham, idan aka ce ilham shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake jefawa a zuciyar bawa na wani lamari, lamarin da zai ingiza shi akan aikata wani abu ko kuma barinsa, to shine yace ala wa alhamta, da abin da ka ganar da mu min at-tibyan, na fahimtar ma'ana. Idan aka ce at-tibyan shine fahimtar ma'ana, ka fahimci abu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, falamma kharra tabayyanati al-jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Dan haka suke cewa tabayyana shay'a tibyanan wa tabyinan, ay ya fahimci abu, ya gane shi ganewa. Falamma kharra, Ubangiji ta'ala yace lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam ya fadi ya kai kasa bayan gara ta cinye sandarsa, Ubangiji ta'ala yace tabayyanatil jinnu, aljannu sai suka gane, suka fahimta, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, inda a ce sun kasance sun san gaibu, malabi su fil azabil muhi. Kuma haka in ka koma can cikin suratul baqara, ni Allah subhanahu wata'ala yake fada, o kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mawtiha fa amatahu allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى الاظام كيف ننشزها ثم نقصها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على ان الله عزيز حكيم فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير لوكacin da ya gane ya fahimta ga wannan misali da Allah subhanahu wataala ya nuna masa ido da ido, sai yake cewa nayi sani, na tabbatar da cewa Ubangiji mai girma da daukarka mai matukar iko ne akan dukkan komai a sama ko a ƙasa, babu abin da yake gagararsa. To dan haka bambancin kenan albayan da at-tibyan shine malamai suke cewa albayanu minka li nafsik amma at-tibyan fa innahu li ghayrik minka li ghayrik, kenan shi bayani kai kai ne zaka bayyana manufarka, abin da yake cikin zuciyarka, wato ka fito da shi kenan, ka bayyana ma wani, amma shi kuma at-tibyan kai ne zaka fahimci abu ka gane. To amma wani lokaci shi kanshi lafazin tibyan yana zawwa akan ma'anar bayan, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. To shine sai yace kama na hamaduka, kamar yadda muke yabanka, ala ma asbaqta, abisa abinda ka cika mana min al-ata'i na kyautuka, wa asbalta hakanan abisa abinda ka sako akan mu min al-gida'i na rifi, ma'ana shine sutura wanda Allah subhanahu wata'ala yake ma bawansa, ya lillibe shi game da wasu aibukansa wanda inda wani zai ga wannan aibi to zai iya kunyata. To lafazin asbaqta an ciro shi ne daga al-isbaq, asbaga yusbihu isbagan, lafazin al-isbaq shine al-itimam, wato cika abu, kamar yadda a cikin suratul luqman Ubangiji ta'ala ke faɗa, alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbagha alaykum ay wa atamma alaykum, haka can Ubangiji ta'ala yake fada, ani'mal sabighatin wa qaddir fis sar, nan an shafe mawsuf sai aka wanzar da sifa, ani'mal sabighatin ay duruan sabighatin, wanda wannan ya yawaita a cikin harshe wanda yake na Larabci, a shafe mawsuf sai a wanzar da sifa, domin ita sifar ita ce take nuni izuwa shi abin da aka shafe, wanda zamu ganshi da yawa a cikin wato ash'ar insha Allah ta'ala. Haka in ka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yake cikin as-sunanul arba'a, hadisin Laqid ibn Sabira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi wa balik fil istinshaq illa an takuna saima. Haka hadisin Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu madha abwabul janna aw ta riwaya illa futihat lahu abwabul jannati thamania yadkhulu min ayyiha sha'a. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al khataya wa yarfa'u bihi al darajat. قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره kenan shine yace wa asbagta muna yabanka muna gode maka ya ubangijin mu a bisa abinda ka cika mana min al-afa'i wato na kyautuka. Lafazin afa jam'i ne na adiya, kace afa ko kace afaya, kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Haka ya fada ata'an ghayra majzuz, haka ya fada hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab. Sai yace wa asbalta, haka nan muna gode maka ya ubangijinmu a bisa abinda ka sako akan mu min al-gida'i wato na rufi shine suturar da kai mana. Lafazin asbalta masdar kin shi shine al-isbal, asbala yusbilu isbalan, kamar yadda yake cikin hadisin Abu Jurai shine Jabir ibn Sulaim Allah ya kara masa yadda hadisi ne mai tsawo a cikin hadisin manzon Allah yake ce masa wa iyyaka wa isbalal izar, sai yace fa innaha min al-maqila wa inna Allah la yuhibbul maqila. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Abu Zar Allah ya kara masa yadda yace khabu wa khasiru man hum ya rasulullah. Farko manzon Allah yace al musbilu izara, al musbilu izara shine yace wa asbalta da abinda ka sako akan mu min al gida'i na suturar da kai mana. Lafazin al-gida shine as-sadru wa taqdiya, kama qala ta'ala allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Haka ya fada fa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid, sai yace wa na'udhu bika ya ubangijinmu muna neman tsari da kariya da kai min shirratil lasani wato game da kaifin halishi. Me ake nihi da kaifin halishi? Shine wato iya zance. Malam ya nemi tsari game da kaifin halishi saboda kaifin halishi yakan kai mutum wal iyazu billahi ƙarya sai ya sawara maka ita a bisa sura wadda take ta gaskiya, wanda hakan kuma fitina ne. Wanda Allah ya mallaka masa kaifin halishi, wallahi abu wanda yake fari sai yayi kokarin gamsar da kai cewa baki ne. Mu koma hadisin Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda yace wallahi yadda Allah ya bani iya jayayya da iya zance, na tabbata duk wanda na zauna a gaban shi a nan duniya zan iya bashi uzurin da zan samu mafita. Yace amma ya rasulullahi ina jin tsoron in na bayyana maka sabanin abinda na koyi Allah ya turo maka sabon cewa ba haka bane. To dan haka shi mutumin da yake da kaifin halishi iya zance yakan iya sawara ƙarya a bisa sura wadda take ta gaskiya, shine anan malam yake neman tsari da kariya. Sai yace wa fudulil hadari, wato muna neman tsari da kai ya ubangijinmu game da wato dadin surutu. Lafazin fudul jam'i ne na fabul, idan aka ce fadl shine za'idun anil haja, kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wala ya'tadi ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. idan aka ce al-fadlu az-za'idu 'anil haja, jam'un sa shine fudul, illa kasancewar shi fudul galibi an fi amfani da shi akan abu wanda yake al-mazmu, kamar yadda shi al-fadl an yi amfani da shi akan abu wanda yake al-mahmud. Amma tare da cewa shi fudul kin wani lokaci kuma yakan zo akan abu wanda yake al-mahmud, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada, zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bimadha bifuduli amwalihim bifuduli amwalihim. Dan haka in aka ce al-fudul shine al-kalamu alladhi la fa'idata fihi, zancen da kwata kwata babu amfani a cikin sa. Al-hadar shine surutu, mutum ya girbo nan bai san ba mai yake fada. Shine anan mallan yake neman tsari da kariya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace wa fudulil hadar, ya Ubangijinmu muna neman tsari da kariya da kai, wato game da dadin surutu, yawan zance, zancen da ba shi da fa'ida. Kama na'udhu bika, kamar yadda muke neman tsari da kai, mimma arratil lakani, game da aibi na gura-gura, ko kuma ka ce aibi na i'ina. Idan aka ce allakan shine a Hausa i'ina, ko kuma ka ce gura-gura. Don haka mai irin wannan cuta mai ake ce masa al-alkan, alkan kenan mutum wanda yake mai gura-gura ko mutum mai i'ina. Lafazin ma'arra shine al-aib, wanda asali an ciro shi ne daga al-ur. Idan aka ce al-ur ita ce kazuwa, an gane ko, ita ce kazuwa. To shine anan yace mimma arratil lakani, game da aibi na i'ina, ko kuma mu ce aibi na gura-gurar baki, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatu lam ta'lamuhum an taqa'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighayri ilm. Ma'anar ma'arra a wannan aya shine al-ism, zam, wanda shi kuma aibi ne. Sai yace wa fuduhil hasari, wato kamar yadda muke neman tsari da kariya da kai ya Ubangijinmu game da kunyata ta takaitawa, an gane ko, kunyata ta al-hasri shine gajiyawa, kana son ka bayyana abinda kake nihi amma kawai sai ka kasa. Lafazin al-fuduh shine wato inkishaful uyubi wa shuhratuha, aibukan mutum su fito fili su bayyana. Dan haka mai kunyatar da mutane mai ake kiran shi al-fadih, wanda zai ringa yayata aibinka a cikin jama'a, kamar yadda zamu iske. Sai mu koma can cikin suratul hijr, anan zamu samu ash-shahid, wa zai zo mana da ayar na al-fudur can cikin suratul hijr. Qala inna ha'ula'i dhayfi fala tafdahun, qala inna ha'ula'i dhayfi fala tafdahun. Shine yace wa fuduhil hasari, wato da kunyata ta takaitawa ko kace gajiyawa. Gashi can fa in usirtum famastaysara min alhadi lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum fa idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasruhum wa qawlu lahum kull marsad waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Shine sai yace wa nastakafi bika liftinana, ya Ubangijinmu muna roƙonka ka isar mana fitintuwa, bi idra'il madi, game da zurfafawa ta me yabo, game da zurfafawa ta me yabo. Lafazin aliftitan, wannan aliftinan an ciro shi ne daga alfitina, alfitina bi ma'ana al-ikhtibar wal-ibtila. Dan haka asalin kalma ta alfitina shine makira da suke saka azurfa a cikin wuta, a zuga wuta, a kona ta, domin wato ingancin ta ya fito fili duk wani datti ya wuce shine asalin alfitina. Dan haka azurfar da aka sanya ta cikin wuta aka kona duk wani datti ya wuce suke kiranta da alfatin, kamar yadda dutsin gugar kaushi shi ma suna kiran shi alfatin. An gane ko alfatin? Dan haka sai mu koma can cikin suratul anbiya, mai ubangiji ta'ala yake fada kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna ay ibtila'an. Haka cin ya fada yawma hum 'alan nari yuftanuna ay yuhraquna ko kuma ay yu'adhabun. Kenan asalin alfitina shine sanya azurfa cikin wuta a konata. Kenan shi yasa take zawa ma'anar kenan shine jarrabawa, shine yace wa nastakafi bika liftinana, ya ubangiji muna roƙonka ka isar mana fitintuwa bi idra'il madi, game da zurfafawa ta mai yabo shine mai zuga, wanda zai zo yi ta zuga kai ta zuga ka ya kumbura maka kai ka ringa ganin sai kai babu wani wanda yake sama da kai. Yace to Allah muna neman ka isar mana sharrin shi da fitinarsa. Lafazin iqra shine zurfafawa, a Hausa me ake kiran shi? Wuce gona da iri, ko fin mai kura shafawa, ko kuma fin aya zaki. An gane ko? A Larabci kenan mujawazatul haddi fil madhi, wuce iyaka a wajen yabo da zugawa. Kamar yadda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake fada? La taquruni kama abratin nasara ibn maryam fa inna ma ana abd faqulu abdullahi wa rasuluhu. Sai wa ige ba ila Musa ne, ya Allah muna roƙonka ka isar mana da wato shine rintsi ido na mai rangwamtawa. Mai rangwamtawa mutumin da dan tsabar san da yake maka da kaunarka, yaga kuskurenka, yaga aibinka, amma maimakon ya faɗa maka kawai sai da ke kau da kai ya manta, shine yace to wannan ma muna neman tsari da shi wanda zai ga kuskuren mu yake faɗa mana. Lafazin igaba an ciro shi ne daga agba yugubi igaba'an, al-igaba bi ma'ana al-igmaq, wato shine rufe ido. Asali suka ce kamar misali abu ne ka kawo shi kusa sai ka ringa kashe ido domin ka gane shi, kana nisanta shi kana wannan, shine lafazin al-igaba. Shine yace wa igaba il musami, wato da rufe ido na mai rangwamtawa wanda zai ga laifinmu yake fitowa fili yayi mana nasiha, yace ya Allah muna neman ka isar mana da shi. Sai yace kama nastakafi bika lintisaba, kamar yadda muke neman isuwa da kai na alintisaba bujurowa li Isra'il qadi, ga wulakanci na alqadi mai aibantawa. An gane ko? Lafazin alintisab shine ma'ana mutum ya fito fili ya ce gani ayi yadda za a yi da ni, ka bujuro ka fito fili ka kahu, shine alintisab. Shine ya ce kama nastakafi bika lintisaba, kamar yadda muke roƙonka ka isar mana alintisaba kahuwa, ko kuma ka ce bujurowa li Isra'il qadi, wato ga wulakanci na alqadihi mai aibantawa. Lafazin alqadihi asali yana daga fadarsu ne kada hati dudu fil asnan au kada hati dudu fi shajara, idan tsutsa ta cinye haƙuri ya murmure shine ake cewa kada hati dud fil asnan. An gane ko? Amma asali sai aka yi amfani da shi akan mutumin da yake aibanta mutane. Me yasa? Saboda shi ma yayi tarayya da tsutsa, tsutsa ta cinye haƙuri, ta cinye itaciya, kai ku ka ci namun mutane. To dan haka shine alqadi, kuma lafazin alqadi yana daukan ma'anar shine mai kestu, wanda zai buga wato shine dutsi domin ya fitar da wuta. Shine yace li Isra'il qadi, saboda wulakanci, wato kama nastakafi bika lintisaba, kamar yadda muke neman ka isar mana alintisaba bujurowa li Isra'il qadi, ga wulakanci na mai aibantawa, shine a Hausa ake cewa mai suka, suka shine aibantawa. Sai yace wa hatkil fadi, wato da keta sutura ta mai kunyatarwa. an gane ko mutumin da zai kunyatar da kai ya keta maka mutunci yace ya Allah shi ma muna neman ka isar mana sharrin sa da muguntar sa sai yace wa nastaghfiruka ya ubangijinmu muna roƙon ka gafara min sauki shahawati game da korawar shahawoyi ila suki shubuhat zuwa kasuwannin rikici lafazin sauk masdar ne min saka ya suku saukan yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda tun cikin suratul araf ni Allah yake fada ka annama yusaquna ila almauti wa hum yanzurun kuma can me ya fada ila rabbika yawma izi nil masaq shine yace min sauki shahawati game da korawar shahawoyi ga yacin zuyina linnasi hubbu shahawati ila suki shubuhati zuwa kasuwannin rikici ma'ana kasuwannin rikici inda kowa yake kawo kayan shi ya bashi da wanda yake mai kaya na kwarai da wanda yake kuma mai na banza wanda sai mai hankali yake iya bambantawa to shine anan malam yake muna neman ya ubangijinmu gafara game da wannan saboda ita wannan sana'a tamu ta wallafa littattafai kasuwa ce wanda take ta shubuha in ba wanda yake wanda yake da fahimta da sani ba yadda za a yi sai ka zo ka wawuri littafin da zai iya zame maka kasancewar matsala a rayuwarka lafazin ash-shubuhat jam'i ne na shubha shubha shine lamari wanda ya rikita aka kasa gane hakikanin sa shine a shar'anci abinda halaccin sa bai fito fili game da haramcin sa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi shine yace kama nastaghfiruka kamar yadda muke roƙon ka gafara min naqalil khatawati game da ciratuwar taku ila khidadil khadi'at zuwa hanyoyi na kurakurai ko mu ce kusakurai cewa kurakurai kamar ba a wannan kinshi ba in aka ce kuskure shine mufra kenan jamun su me za a ce kusakurai lafazin khatawat jam'i ne na khatwa idan aka ce al khatwa shine baturen faransa yake cewa fa ma bainal kadamai in ku kace al khudwa shine taki kenan mawdhi'ul qadam kamar yadda can hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wa bi kulli khudwatin tamshiha ila salati sadaqa kuma haka ya fada wa kasratul khuta ila al masajid ila khidadil khabi'at zuwa hanyoyi na kusakurai bala man kasaba sayyi'atan wa ahabat bihi khadi'atuhu a wata kira'a wa ahabat bihi khadi'atuhu kuma ga yacin mimma khadi'atihim ugriku fa udkhilu nara sai yace wa nastawhibu kenan jam'i ne na khadi'a sai yace wa nastawhibu minka tawfiqan qa'idan ila rushd ya ubangijinmu muna roƙon ka kai mana kyautar tawfiqan gamdakatar qa'idan wanda zai zame mana jagora ila rushdi wato izuwa ga samun shiriya wa nastawhibu minka ya ubangijinmu muna roƙon ka kai mana kyauta ta tawfiqan shine gamdakatar in aka ce gamdakatar shine dacewa a cikin al'amura ga yacin cikin suratu hud wa ma tawfiqi illa billah sai yace qa'idan wanda yake zai zame mana jagora ila rushdi zuwa samun shiriya sai yace an gane ko kat tabayyana ar-rushdu min al-ghay yahdi ila ar-rushdi fa amanna wa hayyi lana min amrina rashida wa qalban yace ya Allah muna roƙon ka ka bamu wata zuciya mutakalliban mai juyawa ma alhaqi tare da gaskiya zuciyar da in ta juya ma to tare da gaskiya za ta juya saboda ita zuciya daman ba a ambace ta ba da alqalb illa li taqallulihi sai domin yawan juyawarta kuma abu ce wanda take hannun Allah a cikin abin da yafi kyautawar ido gaggawa Ubangiji ta'ala yakan canza bawa ya rikida shi daga wani hali zuwa wani hali an gane ko wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuha haythu sha dan haka Aisha take cewa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi yawaitawa shine fadar Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik aw kama qala shine yace wa qalban ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar zuciya mutaqalliban mai juyawa ma alhaqi tare da gaskiya walisanan muna roƙonka kai mana kyautar halishi mutahalliyan mai kawa bisidiki game da gaskiya mutahalliyan mai kawa min alhiliya ne in aka ce alhiliya shine kawa ado kenan ga yacin awaman yunashu fil hiliyati wa huwa fil khisami ghayru mubin mutahalliyan mai kawa ko kuma ka ce mai ado bisidiki game da gaskiya wa nudukan ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar furici muayyadan wanda yake abun karfafawa bil hujjati da hujja halishi wanda yake abun karfafawa game da kawo hujja lafazin muayyad gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala was-samaa banainaha bi aidin aybi quwwa haka kuma can wazkur abdana dauda zalai wa ayyadnahu bi ruhil quds wa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahiri shine yace wani dukan ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar furci muayyadan wanda yake abun karfafa bil hujjati game da kawo hujja qul fa lillahi al hujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'in wa isabatan ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar dacewa za'idatan mai korewa an zaigi gabarin karkata wa isabatan da dace za'idatan mai korewa an zaigi wato gabarin karkata lafazin isaba masdar ne na asaba yusibu sai kace isabatan isabatan ma'ana dacewa ai atabi sawab yazo da abu wanda yake dacecce wanda yake daidai lafazin za'ida an ciro shi ne daga az-zawd idan aka ce az-zawd shine addafu kore abu an gane ku kore abu wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan kuma ga yacin wa yuzadu min bainil wuhudi ma'ashiru nafiya ziyufi minan nudari lishayidi haka in ka koma cikin muqaddima ta risala me yake faɗa game da aqidar ahlus sunna wal jamaa game da taukin da Allah ya tana dama manzon sa wa yuzadu man baddala wa ghayyara an zaigi wato gabarin karkata lafazin az-zaigi shine al-maylu al-sirati sawiyi karkace ma tafarki wanda yake madaidaici ma zaga al-basaru wa ma daga falamma zagu azaga Allahu qulubahum min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqun wa iza zagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir sai yace wa azimatan ya Allah muna roƙonka ka ba mu kokari an gane ku in aka ce azima kokari kenan karfin zuciya karfin hali qahiratan hawan nafsi min rinjayir san zuciya ya Allah muna roƙonka ka ba mu kokari da karfin hali wanda yake mai rinjayir san zuciya sai yace wa basiratan ya Allah muna roƙonka ka ba mu lura nudriku biha irfanal qadr wanda zamu riski sanin gwalgwadon matsayin mu da ita dan kar mu ketare matsayin da Allah ya ajiye mu ba karamar ni'ima bace bawa ya riski ya san menene matsayin shi kowa ya san kai shi to shine yace wa basiratan ya Allah muna roƙonka ka ba mu lura idan aka ce albasar gani ido basira gani na zuciya shine a Hausa ake fassara shi lura yace wa basiratan ya Allah muna roƙonka ka ba mu lura nudriku biha wanda da ita zamu riski irfanal qadari sanin gwalgwadon matsayin mu sai ya ce wa antus idana, ya Allah muna roƙonka ka azurta mu bil hidayati game da samun shiriya ila dirayati izuwa tsagwaren ilimi. Addiraya shine tsagwaren ilimi, an gane ko? Sai ya ce wa ta'budana, ya Allah muna roƙonka ka karfafe mu bil i'anati game da samun taimako alal ibanati akan bayyana abinda muka sani na ilimi, kar mu goye. Wa ta'budana, ya Allah ka karfafe mu. Damse ba a kiraye shi ba al'abud, saboda yana karfafar mutum, yana taimaka maka. Qala sanashudu abudaka, kuma ga yacin Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa ma kuntu muttakizal mudillina abuda, ai a awanan. Shine yace wa ta'budana, ya Allah ka karfafe mu bil i'anati game da samun taimako alal ibana, abisa bayyana abinda muka sani. Wa ta'assimana, ya Allah muna roƙonka ka kare mu minal gawayati game da bata fir riwayati a cikin riwaya. Lafazin wa ta'assimana an ciro shi ne daga al-isma. Al-isma shine samun tsaro da kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ga yacin wallahu ya'assimuka minan nas, qul man dhallazi ya'assimukum minallahi, qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim wa man ya'tasim billahi faqad ushudiya ila siratin mustaqim. Sai ce wa ta'assimana, ya Allah muna roƙonka ba mu tsaro da kariya minal gawayati game da bata. Gane ko? Lafazin al-gawaya shine bata, amma wace irin bata? Na kasan abu da gangan kuma ka kishi, kin gaskiya kenan a Hausa. Shi yasa wanda yake mai kin gaskiya shine ake kira gawi kenan. Shine Allah ya wanke manzon sa, ma dalla sahibukum wa ma gaba. Sai ya ce wa tasrifana, ya Allah muna roƙonka ka juyar da mu anis safahati gabarun wauta filfukahati a wajen kakaci. Idan aka ce kakaci shine kamar misali mutum ya ringa zauwa da zance wanda mutane za su ringa farin ciki suna wato jin daɗi, mutumin da zai ringa faranta ma mutane da zance ayi tawalwala, shine ake kira alfukaha. Asali suka ce an ciro shi ne daga fakiha, saboda kayan marmari kaya ne masu faranta zuciya, masu sanya walwala. Haka mutumin da zai ringa zauwa da zance wanda yake mai daɗi, wanda mutane za su ringa farin ciki ana nishaɗi, shine ake kira fukaha, kakaci. Wa tasrifana, ya Allah ka juyar da mu anis safahati gabarun wauta. Ga yacin cikin suratul araf, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, lokacin da mutanen annabi Hud mai suke fada masa, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min al-kadhibin, qala ya qaumi laysa bi safahatin walakinni rasulun min rabbil alamin. Haka can wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. As-sufaha jam'i ne na safi, asalin kalmar da shine as-safaha wauta. Sai yace hatta na amana hasa'idal al-sina, dan mu amince ma girbace girbacen halashina. Lafazin hatta anan bi ma'ana kai, ai kai na amana hasa'idal al-sina, dan mu amince ma girbace girbacen halashi. Lafazin hasa'id jam'i ne na hasid, ko kuma ce jam'i ne na hasida. Idan aka ce hasida fa'ila ne bi ma'ana maf'ula, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin, innama mathalu lhayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhazatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams. Kuma ga yacin wa atu haqqahu yawma hasadi. Sai yace wa nukufa, wa nukufa a isar mana gawa'il az-zakrafa, wato hallake hallake na kauna wannan na kawaci. Az-zakrafa wato shine kawata abu, wa nukufa dan a isar mana kina ai kai nukufa dan a isar mana gawa'ila, gawa'il jam'i ne na ga'ila, ga'ila hallaka. Shine yake cewa wannan, yake cewa wannan ma galahum, yake a can cikin wannan kindaliya waramat makasi waramat maka, yake cewa baitin ya kwanta kida wagalahum ma galahum, wagalahum ma galahum ai ahlakahum, wagalahum ai ahlakahum. Shine yace an gawa'il kenan, jam'i ne na ga'ila. In aka ce ga'ila hallaka, wa nukufa dan a isar mana gawa'il az-zakhrafa, wato hallake hallake na kawana kawaci. Idan aka ce az-zakhrafa shine wannan kayatar da abu, ma'ana a adanta shi yayi kyau. Asali ai an ciro shi ne daga az-zukhruf. Az-zukhruf wato ita ce zinare, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wazkhurufa wazkhurufa. Kenan zakhrafa an ciro shi ne daga az-zukhruf, shine kenan kawatar da abu. Sai yace fala na rida, ya Ubangijinmu dan kada mu gangara maulida ma asama, wato mashaya ta daukan zinubi. Dan kada mu gangara maulida ma asama, mashaya ta daukan zinubi. Lafazin ma asama ismul mawdi ne, wurin da ake daukan zinubi. Sai yace wala na kifa, kuma dan kada mu tsaya mauqifa mandama, matsaya ta nadama. An gane ko? Mandama shi ma ismul mawdi ne, minan nadama, wa asarru nadamata lamma ra'aw al-azab. Sai yace wala nurhaka, ya Ubangijinmu muna roƙonka kar a wato kusantar da mu bi tabi'atin, game da wata bita da kulli, wala ma'ataba kurarauka. Wala nurhaka, ya Ubangijinmu muna roƙonka kar a ruhu mana. An gane ko? Ma'ana a ruhu mana, ga ya can fa kashina an yurhika huma duguyanan wa kufra. Ga ya can, duk da cewa wancan shi mujawazatul hadd ne na fazaduhum rahaka, shine yace wala nurhaka, kar a ruhu mana, ko kuma kace kar a kusantar da mu bi tabi'at, kar a kusace mu bi tabi'atin, game da wata bita da kulli. In aka ce tabi'a, abu bayan ka da wani laifi ko bayan mutuwarka, a ringa ai shine yin kaza. Wala ma ataba yace kurarauka. Idan aka ce rarauka shine kama mutum, kamar ka zo da kalmomi waɗanda suke na zargi, amma kai a bisa huska ce ta tausayawa, wane yanzu kamar ni kai mun kaza, ko kai kaza baka faɗa ba, wannan shine ake kira rarauka. Wanda sun ce asalin kalmar wato an ciro ta ne daga fadar su a tabtul adima ila dabba, na mai da fata izuwa mashimi, aili yusliha hu, dan ya ƙara inganta ta kenan ta yi kyau. An gane ku? Shine matsayin ma'anar kenan al-itab, wato shine rarauka. Shine yace wala ma ataba kurarauka, wala nulja'a, ya Allah muna roƙonka wato kar a fakar da mu ila ma'aziratin, izuwa ba da hamzari, an ba diratin, game da su fitar baki. Wala nulja'a, kar a fakar da mu ila ma'aziratin, izuwa ba da hamzari, yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'aziratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud dar, an ba diratin, game da su fitar baki. Lafazin nulja'a an ciro shi ne daga kenan al-luju, ga ya can al-malja, law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudkhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Badira shine kenan su fitar baki. Sai yace Allahumma, ya Ubangijinmu muna roƙonka fa haƙiƙ lana hadhil munya, ka tabbatar mana da wannan guri wanda muka sa gaba. Wa anilna hadhil buguya, ya Allah muna roƙonka ka bamu wannan abin neman namu. Shi ma albuguya shine guri, abinda mutun yake guri, kake gurin ka samu. Shine yace fa haƙiƙ lana, ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana hadhil munya, wato wannan gurin namu. Sai yace wa anilna, ya Allah muna roƙonka ka bamu hadhil buguya, wannan abin neman namu, kenan wannan abin da muka sa gaba. Wala tudhina, yace ya Allah kada ka kware mu, an zillika sabigi, gabarin inuwarka wadda take ba ta da cizara. Idan aka ce cizara a Hausa, inuwa wadda take ciwali kenan, wata Hausar ta daban wadda kenan hasken rana yake budowa. Lafazin asabiki kenan ya gabata. Wa asbaqta alama asbaqta min al-afa, shine yace wala tudhina, ya Allah kada ka kware mu, an zillika sabigi, gabarin inuwarka wadda take cikakka wadda ba ta da cizara. Wala taj'alna, ya Allah karka maida mu zama mudghatan, tsoka lil madigi, ga mai taunawa. Ma'ana kar mu zamanto abin yayatawa a cikin jama'a, duk fadar da aka zauna mu za a ringa aibantawa. Yace ya Allah karka maida mu haka. Mudga shine tsoka, guntuwar tsoka wadda bata wuce ba a tauna. Ya ayyuhan nasu inna khalaqana, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. To shine yace wala taj'alna, ya Allah karka maida mu zama mudghatan, tsoka lil madigi, ga mai taunawa. Faqad madadna ilayka yadal mas'ala, tabbas mun mai ka hannu roƙo zuwa gare ka. Wa iza sa'alta fas'alillah, aba malikin la tas'alin nasa wal tamis bi kaffaika fadlallahi fallahu awsau walau su'ila nasu turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamnahu. Shine yace fa kad madadna ilayka yadal mas'ala, ya ubangijinmu mun mai ka hannu roƙo zuwa gare ka. Lafazin madadna shine mun mai ka, ga yacin wal arda madadnaha wa alqaina fi harawasiya. Sai yace wa baqa'ana bil istikanati laka, ya Allah mun tabbatar da kaskancin mu gare ka, wal maskana da talauci, cewa mu kaskantattu ne kuma mabukata ne zuwa gare ka. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wa baqa'ana, mun tabbatar, an gane ku. Sannan shine yace bil istikanati, wato game da kaskancin mu laka gare ka. Ga yacin wa ma ba'ufu wa mastakanu, wa ma ba'ufu wa mastakanu wal maskana, wato da talauci. Wa duribat alaihim dhillatu wal maskana, sai yace wastanzalna karamakal jamma, ya Allah mun nemi saukar baiwarka wadda take mayawaiciya. Wastanzalna, ya ubangijinmu muna roƙonka ka saukar mana karamaka, baiwarka aljamma wadda take mayawaiciya. Lafazin karamaka an ciro shi ne daga alkaram. Alkaram shine karamci, kafin a roƙe ka ka bada, kuma in a roƙe ka ka bada aka koma roƙonka hallo ka bada, shine karamci. Shi karim baya kosawa, kafin a tambaye shi yake dauka ya bada. Aljamma wadda take mayawaiciya, watu hibbunal mala hubban jamman, sai yace wa man naka allazi amma, a wata nuska wa fadlaka allazi amma, shine yace wa man naka, da baiwarka allazi, wadda amma ta hadu bidara'ati qalbi, game da kaskanci na nema. In dai kana so ka samu, to sai ka jimre ba, an gane ku, sai ka jimre ma wahala da abubuwa na wulakanci. to shi kuma daman ba za ka miƙe kafa ba ka ce ai randa tana daka Allah ke ba ta ruwa dole sai ka kama sababi ka tashi ka nema shine yace wa mannaka da baiwarka kyautarka kenan allazi amma wadda ta hadu bi dara'ati balali wato game da kaskanci na nema wa bi ba'atil amali wato da tarkaci wanda yake na guri in aka ce bi ba'a shine haja an gane ko shoji ina bi bi ba'atin muzija sai yace kuma bi tawassuli ya Allah sannan muna kama kafa zuwa gare ka bi Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sayyidil bashari shugaban ƴaƴan adam nan tawassuli ne malan yake yi sai dai tawassuli ne wanda yake albidi an gane ko tawassuli da zatin wani mai daraja ko alhurmarsa ko matsayinsa wannan yana daga cikin anwa'u tawassul al-mamnu saboda daman kamar yadda shi at-tawassul al-mashru kala uku ne tawassulun bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-azima walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha qul ya allah aw ya rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna nau'i na biyu shine at-tawassul ila Allah bil amali salih alladhi qama bihi al-abd tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aiki nagari ga yatan allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar kuma rabbana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasul faktubna ma ash-shahidin rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار كما جاء حديثي ina mutum uku wadanda suka shiga kogo wanda fan dutse ya fado ya toshe kofar kogon kowanne daga cikin su yayi tawassuli da aiki na gari na farko da ta'ar da yake ma mahaifansa na biyu kame kansa gabarin saba ma Allah na uku kuma yayi tawassuli ne game da riƙon amana sannan nau'i na uku shine tawassuli da addu'ar mutumin ƙwarai التوصل الى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى اجابه دعائه كما يدا صحابي suke tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma bukata wadda take hadaddiya kamar wanda yazo masallaci ranar juma'a ya shigo ta kofar da take gab da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Anas da wanda yazo yace ya rasulullahi dabobi sun mutu hanya ta datse shuka ta bushe ya rasulullahi roƙa mana Allah ya shayar da mu haka kuma ƴaƴan su sahabbai sukan kai manzon gumanzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin yayi musu addu'a wannan duka tawassuli ne wanda yake da addu'ar mutumin ƙware to amma shi wancan tawassuli wanda yake albidi ko mu ce at-tawassulul mamnu kenan at-tawassul ila Allah bil mauta wal ga'ibi bi du'a'il mauta wal ga'ibina wa su'aluhum qada ala hajat wa tafrijal kurubat wal istighasatu bihim wanda wannan kuma shirka ce wanda take babba nau'i na biyu at-tawassul ila Allah bi fi'li al-ibadati inda al-qubur wal adriha yin tawassuli game da aikata ibada a gun kabura a gindin kabura wannan shi kuma shirka ce karama wanda take kai me ita zuwa babbar shirka na uku shine at-tawassul ila Allah bi jahil anbiya'i was-salihin wa makanatihim wa manzilatihim inda Allah ta'ala wannan shi kuma at-tawassuli ne wanda yake bid'i haramun ne domin Allah ya faɗa Allahu adina lakum am 'ala Allahi wa na'am 'ala Allahi taftarun to shine anan yace thumma bit-tawassul sannan kenan sai mu miza mu ce sannan ya Allah kama kafa da kai bi Muhammadin ai bi mahabbati Muhammadin domin kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibada ce da kaunar annabi Muhammad sayyidil bashari shugaban ƴaƴan adam lafazin albashar suna ne wanda yake banta da dan adam saboda an ambace shi albashar li anna basharatahu zahiratun domin fatar shi a fili take sabani ga fata ta dabba gashi ya rufe ta sai yace washafi'il mushaffa wanda shine mai neman ceto a karan farko a ranar kiyama al-mushaffa kuma shine abin karba ma ceto ko mu ce abin karba ma ceto fil mahshar a gun taro na al-kiyama kamar yadda hadisi yana cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqu anhu alqabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa wa shafi'i wanda shine mai ceto al mushaffa abun karba ma ceto fil mahshar agun taran alkiyama alladhi khatamta bihi annabiyina wanda ka cika turo annabawanka da shi Allah ya kulle turo annabawa da manzanni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin haka yace wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di sai yace wa alaita darajatahu ka daukaka darajarsa da matsayinsa fi illiyin a cikin aljanna an gane ku fi illiyin a cikin aljanna illiyun wato wuri ne wanda yake na musamman a aljanna daraja ce ta musamman wanda Allah yake bance ta ga bayinsa waɗanda suke nagari wasu kuma malamai suna cewa illiyun wato wani girgam ne wanda ake tabbatar da sunayen bayin Allah waɗanda suke nagari Allah ya sanya mu a cikin su kalla inna kitabal abrari la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabu marqu shine yace wa alaita ka daukaka darajatahu darajarsa da matsayinsa fi illiyin wato a cikin aljanna domin shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan matsayi wasila kamar yadda Allah ya masa alƙawari asa an yaba asaka rabbuka maqama mahmuda ko kuma ati muhammadan lil wasilata wal fadila wanda muke roka masa kamar yadda ya faɗa matsayi ne na mutum daya daya a aljanna yace ina fatan Allah ya sa ni zan dace da wannan matsayi wanda wannan yana nuna tawadu'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa wasaftahu kuma ka bayyana sifofinsa ko kuma mu ce ka siffanta shi fi kitabikal mubin a cikin littafin kamar abucin bayani shine alqur'ani kenan wadi ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin shine yace wa wasaftahu ka siffanta shi fi kitabikal mubin a cikin littafin kamar abucin bayani faqulta ka fada wa anta asdaqul qa'ilina alhali kai ne mafi gaskiyar masu fada wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha sai yace innahu la qawlu rasulin karim aw ta nuska wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda wannan shine istidrak kin da malai yayi farko wannan aya yazo da ita innahu la qawlu rasulin karim innahu lalle shi wannan alqur'ani la qawlu lalle fada ce ta rasulin wani manzo karimin wanda yake mai daraja zai kuwace ma'abucin karfi inda zil arshi maki mai matsayin daraja a gun sarki ma'abucin gadan sarauta muda'in shi wannan manzo abun biya ne a can cikin mala'iku an gane ko muda'in samma abun biya ne a can cikin jama'a ta mala'iku amin sannan amintaccen Allah ne a wajen isar da wahayi ga manzanni shine malamai suka ce masa rasul anan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ake nihi a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malaman tafsiri jibrilu ake nihi inda ake nihi da rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin amma rasul anan jibril shi yasa malam sai ya canza sai ya shafe wannan aya sai ya zo da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a madadinta ba mu turo ka ba faci sai dan jin kai ga halittu gaba daya sai yace allahumma fasalli alaihi ya allah muna roƙonka ka dade yabo da jinjinawa a kansa salati na allah subhanahu wataala kamar yadda abul aliya yake fada sana'ullahi ala abdihi fil mala'il a'la yabo da jinjinawa da allah ke yi ma bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a jama'a ta mala'iku in kwa na mu'minai ne to shi kuma wannan ma'anar sa addu'a kuzmin amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka in kwa salati ne na mala'iku shine roka ma bawa gafara wal mala'ikatu yusalluna ala ahdikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma irhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alaihi shine yace allahumma fasalli alaihi ya allah ka dade yabo da jinjinawa akan sa wa ala alihi hakanan akan mabiyansa har izuwa kiyama. In aka ce alu Muhammadin ay atba'uhu mabiyansa, farkon waɗanda za su shiga wannan addu'a iyalin gidan shi wanda suka yi imani da shi, kamar yadda can yake faɗa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ay atba'a fir'aun. Shine wani malami yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-ajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala qayyi abi lahabi. Shine sai yace al-hadi waɗanda suke masu shiryasuwa, wa ashabihi da sahabbansa alladhina shaduddina waɗanda suka ɗaukaka ginin addini, suka ɗaukaka ginin addini, kamar yadda Allah yake faɗa a aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, walau kuntum fi burujin mushayyada. Shine yace wa ashabihi da sahabbansa alladhina waɗanda shaduddina wato suka ɗaukaka addini. Akwai ash-shahid na biyu akan wannan kalma bayan mushayyada. Wazihina wa ashabihi alladhina shaduddina, ko kuma can cikin hadisi yake cewa inna hadha ad-dina yusrun wa lan yushada ad-dina yawa illa galabahu wa lan yushada ad-dina ahadun illa galabahu. Sai yace waj'alna ya Allah muna roƙonka ka maida mu muttabi'ina masu biya li hadihi ka karantarwarsa wa hadihim da karantarwar sahabbansa. Lafazin sha'ala in yayi ta'addi ila maf'ulain yakunu bi ma'ana sayyara, ma huwa al-maf'ul al-awwal ad-damir waj'alna, ad-damir ath-thani kuma muttabi'ina, ai waj'alna kamaida mu muttabi'ina mu zamantu masu biya sau da kafa li hadihi ga karantarwarsa wa hadihim da karantarwar sahabbansa. Wanfa'ana ya Allah muna roƙonka ka amfanar da mu bi mahabbatihi game da ƙaunarsa wa mahabbatihim da ƙaunar sahabbansa ajma'ina gaba ɗaya. Ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكا يجي كما لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أهدهم ولا نصيفا. كركزا جسحب بينا كنان تند أنشي كرمزا جيس دوان لأكا چي كركزا جيشي kar ka fada masa bakar magana, kenan me ake umarninka da shi? Ka so shi ka kaunace shi. An-nahyu an shay'i amrun bi diddihi, kamar yadda kuma suke cewa al-amru bi shay'in nahyun an diddihi. Haka in aka ce kar ka yi abu kaza, to kai tsaye ana umarninka da abin da yake shiyance shi. To shine yace wanfa'ana ya Allah ka amfanar da mu bi mahabbatihi da ƙaunarsa wa mahabbatihim da ƙaunar sahabbansa ajma'ina gaba ɗaya, kamar yadda ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibada ce wadda Allah ya wajabta mana. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن تردونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تو سيجي انك للي كي كو كما دومين كي اوبنجيم قدير مي متكر ايكو ني على كل شيء اكن دكان كومي babu wani abu a sama ko a ƙasa da yake gagararka. Wama kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, siyati wa bil ijabati jadirun, kuma kai ne makamaci game da karba addu'ar mai addu'a. jadir kace mahaqiqanci ko kace makamaci wa zai samu mana ash-shahida akan kalima ta jadir a koma cikin suratul tauba al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli jadirun makamaci bil ijabati game da karba addu'ar mai addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun amman yujibu al mubtara idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al ardi ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik